gasar cin kofin duniya shekarar 2018 wanda za a yi a kasar Rasha. A jiya kasar Qatar ta doke kasar South Korea da kwallo 3-2, kasar Syria ko sun yi canjin ruwa da biyu da kasar China. Iraq sun yi kunnen doki 1-1 tsakanin su da kasar Japan. A yau kuma kasar Panama ta tashi canjin ruwa 2-2 tsakanin ta da kasar Honduras. Costa Rica kuwa ta doke Trinidad da kwallo 2-1. A wasan da aka yi buga na tsarin zumunci tsakanin kasa da kasa kuwa a jiya kungiyar kwallon kafa da kasar Faransa ta lallasa kasar Ingila da kwallo 3-2. Tawagar matar Holland ta doke matan Australia da kwallaye 3-5. Matan kasar Iceland sun sha kashi a hannun matan Brazil da kwallo 1 ne ban kaushi. Kamaru ta sha kashi a hannun Colombia da kwallo 4 da babu. Kasar Belgium mata sun tashi kunnen doki 1-1 da kasar Japan mata. Romania ko ta doke kasar Chile da kwallo 3-2, yayin da kasar Norway sai kunnen doki 1-1 tsakanin ta da Sweden. South Africa ta sha kashi a hannun Zambia kwallo 2-1. Tawagar matan Sweden ko sun doke matan Scotland da kwallo 1 ne ban kaushi. A yau kuma kungiyar kwallon kafa ta kasar Ecuador sun doke El Salvador da kwallo 3-0. Peru ta samu nasara kan kasar Jamaica da kwallo 3-1. A yau din kuma kasar Japan ta kafa shekara 18 za su buga da kasar United States ta kafa shekara 18. Kasar Portugal ta kafa shekara 18 za su fafata da kasar Norway duka za a yi wasan ne a yau. A tarayyar Najeriya ko bangaren Premier League na shekara 2016 zuwa 2017, a yau din akwai United da Wicked Warriors za su kara a wasan su na mako na 23 wanda ba a samu gawan buga su ba saboda wani dalilai. Za a buga wasan ne da misalin karfe 4 ne amma agogon Najeriya a can jihar Akwa Ibom. A bangaren saye da sayarwa shi wasan kwallon kafa na duniya kuma kungiyar kwallon kafa da Chelsea na zuwancin mai tsaron raga Willy Caballero dan shekara 35 wanda ya bar kungiyar kwallon kafa ta Manchester City. Chelsea tana shirin sayan mai tsaron raga na Napoli mai suna Pepe Reina dan shekara 34. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ta saka fam miliyan 16,500 domin sayan ɗan wasan baya na Paul City mai suna Harry ɗan shekara 24. Sai dai kungiyar Paul City din ta buƙaci da a biya ta fam miliyan 20 kafin ta sai da yaro. Ita ko kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ta ce za ta sayar da ɗan wasan baya da suna Christian Smalling a wannan kakan wasan kafin a fara. Za ta sayar a tsakanin ƙungiyoyi uku da tsakanin Sam United ko West Bromwich ko kuma kungiyar ƙwallon kafa ta Everton da suke sha'awar samun wasan. Mai horar da kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal Arsene Wenger na shirin sayan 'yan wasa uku daga ƙasar Faransa 'yan wasan Borussia Dortmund da shekara 18 daga kungiyar ƙwallon kafa ta Monaco sai Thomas Lemar ɗan shekara 21 shi ma daga kungiyar ta Monaco. Akwai ɗan wasan Lyon mai suna Alexander Lacazette ke horar da kungiyar ya ce yana buƙatar so kamun fara wasan kakan baɗi mai zuwa. Daga ƙarshe kuwa hukumar da ke kula da Premier League na ƙasar Ingila ta fitar da jadawalin teburin wasan Premier League na shekara 2017 zuwa 2017 inda mai cire kambun kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea za su fara wasan da tsakanin su da kungiyar ƙwallon kafa ta Burnley ranar Asabar 12 ga watan Agusta na shekara 2017. Huta lafiya.